إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta Sura Bildi a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna 18 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 18 ga watan uku miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul jumu'a wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a idan aka kira domin yin sallah a ranar juma'a fas'au ila dhikrillah to ku tafi zuwa ambaton Allah wadharul bay' kuma ku bar kasuwanci dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan kuma shine abin da yafi shine alkhairi a gare ku in kun kasance kun sani Allah yake cewa fa idza qudiyatis salah idan aka kare sallah fantashiru fil ard to ku banzu a cikin ƙasa wabtaghu min fadlillah ku nema daga falalar Allah madaukakin sarki wadhkurullaha kathiran Allah ya ce kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna koda ka za ku rabauta sai Allah yake cewa wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga wani kasuwanci aw lahwan ko wasa in faddu ilaiha sai su watse zuwa gare shi wa tarakuka qa'ima sai su barka kana tsaye qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara ka fada musu ya kai manzon Allah cewa abunda ke akwai a wajen Allah yafi alkhairi da wasa daga kuma kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin mai arzitawa bayanin bayanin da muka yi a jiya Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa su Yahudawa waɗansu mutane ne wanda Allah ya ba su littafi an ba su at-taura amma ba su yi aiki da wannan littafin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba balma sun toshe wannan ilimin ba su koya ma waɗansu wannan ilimin ba sai Allah ya musulta su da cewa su kamar wani jaki ne wanda yana dauke da ka da wagagen littattafai yana dauke da manyan littattafai amma bai san cewa abinda yake dauke da shi ba abu ne mai amfani wanda za a karantawa a amfana haka kuma koda ko shi jakin ya dauko wasu abubuwa masu amfani to wannan littattafan ba za su sake mai suna ba da za a ce mushi shi yanzu ba jaki ne ba koko zai dauki wata sifa daban a'a yana nan a matsayin shi na jakin shi koda ko ya dauko littattafai masu yawa sai Allah madaukakin sarki yake cewa ai wannan misalin na waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah ya munana Yahudawa su mutane ne wanda suna raye cewa su ɗayan Allah ne kuma cewa Allah madaukakin sarki ya fi son su da kowa kuma su masoyan Allah ne sai Allah ya ƙaryata wannan maganar tasu da cewa in dai suna zaton cewa su masoyan Allah ne ba sauran gamagarin mutane ba to su gurata cewa su mutu idan dai har sun kasance su sun yarda da cewa su masoyan Allah ne to bayan Allah madaukakin sarki ya nuna ma masu imani cewa su Yahudawa da aka ba su littafi ba su yi aiki da wannan littafin ba sai Allah madaukakin sarki ya musulta su da cewa su kamar jakuna ne to Allah madaukakin sarki a wa'annan ayoyi sai yake jan hankalin masu imani da wani abu mai mahimmanci cewa shine sallar juma'a menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa su Yahudawa kamar jakuna suke saboda an ba su at-taura ba su yi aiki da ita ba an yi umarni da su koya ma mutane ba su koya ma mutane ba to dan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin masu imani cewa shi haka mantecciya da jaki ba ta takaita bane ba kadai ga Yahudawa duk mutumin da Allah zai ba shi ilimi koko duk mutumin da za a ce yayi kaza a addinin musulunci ya ki to wannan sifar ta jakantaka shi ma yana iya daukar ta to shi yasa tun farko Allah madaukakin sarki ya ja hankalin masu imani cewa duk wanda aka ba littafi ko aka umarce shi da wani abu bai yi wannan abun ba to shi ma sifa ta jaki yana iya daukar wannan sifa ita wannan sifa Allah madaukakin sarki idan ya ga dama wa'annan ayoyin mathalul ladzina hamilut tawrat idan Allah ya ga dama sai ya kai su su zamanto su ne karshen sura saboda a rufe da izina amma saboda abinda bahaushe ke cewa riga kai yahi magani to shi yasa Allah madaukakin sarki ya buga misalin da cewa su Yahudawa tamkar wa'anda aka ba littafi ba su yi aiki da shi bane ba su kamar jakai ne to dan kan mai imani ya kasance shi ma kamar jaki sai aka ja kunnan shi yanzu sai ake gaya mushi kuma abinda ya kamata yayi riko da shi wanda zai bambanta shi da jaki anan da Allah madaukakin sarki yake cewa min yawmil jumu'a ita ranar juma'a ana ce mata ranar juma'a ne saboda asalin kalmar an dauko ta ne min aljam aslul kalima annaha mustaqqatun min aljam an dauko asalin kalmar ne daga tattaruwan mutane saboda su al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutanen da suka ce sun yi imani da Allah suna tattaruwa ne a kowane sati so guda ita ce wannan ranar ta ranar juma'a suna haduwa a cikin manya-manyan wurare na bauta ma Allah madaukakin sarki a cikin manya-manyan masallatai domin su taru su tunatar da junansu abinda ya shafi al'amarin addinin su sannan su tashi su cika wannan farillar da Allah madaukakin sarki ya umarce su ita ranar juma'a malamai sun hakaito cewa ita wannan rana a rannan ne Allah madaukakin sarki ya ida halittar dukkanin wani abu da kake gani da wanda ma baka gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba dukkaninsu a ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki ya ida halittar halittu sannan wannan ranar juma'a kuma ita ce rana ta bakwai ko ko rana ta shidda cikin kwanakan da Allah madaukakin sarki ya halitta sama da ƙasa shi yasa ake ce mata ranar juma'a kuma ya tabbata cewa a cikin ta ne wannan ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam kuma a cikin ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki ya sanya shi aljanna kuma a ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga aljanna lokacin da Allah ya umarce shi da cewa kada ya ci itaciya shedan ya zo ya zayyana mushi cewa ya ci wannan itaciya sai Allah madaukakin sarki ya fuddo shi daga cikin aljanna kamar yadda yake a cikin suratul baqara haka kuma ita ranar juma'a a wannan ranar ne Allah madaukakin sarki zai tashi alƙiyama bal ma a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci wanda babu wani mai imani da za ya yi zamne ya dace da wannan lokacin yana roƙon Allah madaukakin sarki wani alkhairi ba sai cewa ba Allah yayi alƙawalin za ya bashi wannan Allah madaukakin sarki yayi alƙawalin za ya bashi abun da yake roƙo kamar yadda ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim daga hadisin da ya rawaito daga Aws dan Aws daga kuma Abu Huraira wannan hadisi ne wanda ya tabbata cewa akwai wani lokaci a ranar juma'a duk mutumin da ya samu ya dace da wannan lokacin ya roki Allah madaukakin sarki to Allah yayi alƙawarin za ya karba mishi wannan addu'a da yayi idan da ya dace da wannan lokacin a ita ranar juma'a kamar yadda muka sani kasha larabawa sun kasance suna ce mata al-uruba kamun musulunci ya zo ranar juma'a larabawa suna ce ma ranar juma'a cewa yawmul uruba shine rana ta ranar juma'a haka kuma ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabace mu da yahudawa da nasarawa dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya umarce su da wannan ranar juma'a Allah ya umarce su da yin sallar juma'a a ranar juma'a amma dai su wa'ansu mutane ne wa'anda sun kangare ba su yi amfani ba da aikin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da su yi na sallah a ranar juma'a yahudawa sai suka zaɓi ranar samedi ta kasance ita ce ranar su wadda suke bauta ma Allah ko ku ita ce ranar su wadda suka maida ta maimakon ranar juma'a ita ce kuma ranar da Allah madaukakin sarki bai yi halitta a ciki ba saboda mun gayi a baya cewa duk halittun da Allah madaukakin sarki ya halitta ya ƙare halittar su ne a ranar juma'a to su yahudawa sai suka saba sai suka ɗauki ranar asabar ya zamanto shine ranar da za su hutawa kuma shine ranar da za su zanke wasu ibadodin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu su kuma nasarawa sai suka ɗauki ranar dimanshi ita ce rana ake ce mata da Hausa ranar lahadi sai yahudawa suka ɗauki ranar lahadi cewa ita ce ranar da za su masanya da ranar juma'a ita kuma ranar lahadi ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya fara kirkira halittu sannan Allah madaukakin sarki ya zaba ma al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ranar ta juma'ar kamar yadda muka gani ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kammala dukkanin halittun da muke gani da ma wa'anda ba mu gani hadisi ya tabbata wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin shi da al-Imam Muslim daga Abu Huraira Abdullah ta kara tabbata a gare shi yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah mu ne yawmul qiyama yake cewa mu ne na farko mu ne karshen halitta amma kuma mu ne na farko mu ne na gaba a ranar tashin alqiyama bai da annahum utu alkitaba min qablina duk da cewa su yahudawa da nasarawa an ba su littafi kamun a ba al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai bayan Allah ya shar'anta musu sallah a wannan ranar to su sun kangare ba su yi kokari ba sun yi aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alaihim wannan kuma ranar juma'a yana daga cikin ranakun da Allah madaukakin sarki ya farlanta ma yahudawa da nasarawa fahtalafu fi sai suka yi sabani yahudawa suka ɗauki ranar asabar a nasarawa suka ɗauki ranar lahadi فاختلفوا فيه فهدانا الله له الله مدعمن الله صلى الله عليه وسلم yace to su kuma wannan al'ummar sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da yin sallah a ranar Juma'a da yin wannan faridar da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da ita manzo Allah yake cewa fannasu lahum fihim tab'un alyahudu gadan wan nasara ba'da gadin sai yahudawa suka doki ranar asabar su ko nasarawa suka doki ranar lahadi maimakon ranar juma'a wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu haka al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim sun kara fitar da wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adallallahu anil jumu'ati man kana qablana wa'anda suka wuce tsaka bayanmu al'umma yahudawa da nasarawa Allah madaukakin sarki ya badar da su daga yin ibada a ranar juma'a kamar yadda muka karanta a baya wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin tunda sun kangare sun kin abinda Allah madaukakin sarki ya umarce su to shi ko al-jaza'u min jinsil amal tunda sun kangare to shi ma Allah madaukakin sarki sai ya batar da su daga samun ladar da ke akwai a cikin wannan watan fa kana lil yahudi yawm as-sab kaza Allah yake cewa sai yahudawa suka zabi ranar sabta kasance ita ce maimakon ranar juma'a haka kuma su ma nasarawa suka dadi ranar lahadi a maimakon ranar juma'a fa sha'a Allahu bina fa hadana Allahu li yawmil juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya zo da wannan al'ummar ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya shiryar da mu a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya koya mana ibadun da zamu yi a cikin wannan ranar shine ranar juma'a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah madaukakin sarki yake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummar shi ita ce al'ummar da tafi al'ummomin da suka wuce a baya alkhairi saboda sun kasance suna aiki da abu mai kyau kuma suna umarni da abu mai kyau kuma suna hani ga abu wanda baya da kyau a kalkashin wannan ayan malamai suke cewa alkhairin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan ne a lokacin da suka yarda su a lokacin da suka dage suna ta yin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarce su cewa aiki da abu umarni da yin abu da abu mai kyau da hani ga abu mara kyau lokacin da al'umma kowa ya kame hannun shi aka bar ai umarni da abu mai kyau aka bar hani da abu mara kyau to wannan alkhairin da Allah madaukakin sarki ya sabkan mu wannan al'umma to Allah za ya zage wannan alkhairin sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ya kuwa anda suka yi imani suka karba addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka kira domin ayi sallah a ranar juma'a to fas'au ila dhikrillah sai ku karkata ku je zuwa ga yin wannan ibadar ta ambaton Allah madaukakin sarki anan da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu al-imamu al-qurtubi yake cewa faqad nassat hadhihi al-aya wannan ayat ta nuna cewa annal jumu'a fariida ala kulli muslim dukkanin musulmin da yace yayi imani da Allah madaukakin sarki al-imamu al-qurtubi yake cewa da nassin wannan ayat juma'a ta zama wajibi ga duk mutumin da yake musulmi yana mai hankali yana baligi sannan kuma yana da damar yayi sallah amma wajibin zai sabka ne ga mutumin da bai lafiya ko ga mutumin da bai iya tattaki ya tahi kamar tsoho kamar mata ko kamar yara ko ko dai wani uzuri wanda malaman fiqh sun ambata shi a cikin littafan su cewa a lokacin nan ne kadai juma'a take sabka ga mutum amma duk lokacin da mutum yake da dama to ya zama wajibi akan shi ya je yayi sallar juma'a tare da shi anan da Allah madaukakin sarki yake cewa fas'au ila dhikrillah al-imamu al-jassas a cikin littafin shi ahkamul qur'an yake cewa dukkanin al'umma dukkanin malamai sun ittifaki cewa ita sallar juma'a idan mutun yayi ta to cewa azhar ta sabka daga gare shi idan mutun ya samu juma'a raka'a bi ko mutun ya samu wani abu daga cikin sallar juma'a to wannan mutumin sallar azhar ta sabka daga gare shi anan da Allah yake cewa fas'au ila dhikrillah ku je zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki anan da aka ce fas'au ba ana nihin ba mutun ya tashi a tasauri an tada sallah kai ta sauri koko lokaci yayi kai ta sauri abunda ake nufi da shi anan shine ka kudirce a ranka cewa wannan rana ce wadda tana da muhimmanci ai iqsudu wa'madu wahtammu fi masirikum ilaiha shine abunda al-imam ibn kathir ya fassara cewa abunda ake nihi kowa ya kudirce a zuciyar shi sannan kowa ya damu ya ba ranar juma'a muhimmanci a lokacin da za ya tahiya a wajen sallah amma anan da Allah yake cewa fas'au ila dhikrillah ba ana nihin da shi ba al'adu ba ana nihin da shi ba mutum ya yi ta sauri koko mutum ya yi ta gaugawa zan zuwa juma'a ana so mutum ya sufantu da ladubba na zuwa masallaci sannan mutum ya yi duk wani ladubba da ya kamata a ce mutum idan za a yi masallaci ya yi kokari ya yi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a wata sura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun duk mutumin da yake nufin ranar tashin alkiyama akan duniya kuma wa sa'alaha sa'iha yayi kokari yayi aiki irin wanda mutumin da yake son ya hadu da Allah lami lafiya lawayi a dalilin wannan kalmar da ta zo a cikin wannan sura wa sa'alaha sa'iha yana nuna mana cewa ba ana nihin tahiya ba saboda babu wanda zai tafiya domin ya je lahira amma dai wa sa'alaha sa'iha ya shirya mata ya himmantu da wannan ranar yayi kokari yayi aiki na kirki sai ya kasance fas'au ila dhikrillah ana kwadaitar da mai imani ne ya himmatu ya zare damtsi yayi kokarin cewa yaga ya aikata wannan addai wannan sallar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi haka Umar ibn al-Khattab da Ibn Mas'ud sun kasance suna karantawa famdu ila dhikrillah bi ma'ana ku tashi ku tafi zuwa ibada ku tashi ku tafi zuwa sallah amma ba ana nufin ba a tai a karmatse a tai ba a shirya ba a tai ana sauri ko wani abu da ya kama da haka sauri da yin sauri da a karmatse a lokacin sallah wannan abu ne wanda an hana shi a cikin addinin musulunci kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yake cewa idza sami'tumul iqamata famshu ila ssalati a lokacin da kuka ji an kira sallah manzon Allah yake cewa ku je zuwa ga sallah wa alaikumus sakinata wal waqar haka kuma ana son mutun ya nutsu ana son mutun kada ya gaugawa ana son mutun ya je a tsanake ba a karmatsa ba manzon Allah yake cewa wala tusri'u kada ku yi sauri fama adraktum fasallu abunda aka samu na sallah sai a yi tare da kai wa ma fatakum fa atimmu abunda kuma ba a samu ba na sallah to sai mutun ya tashi ya cike wannan kuma shine abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sai ya kasance fas'au ila dhikrillah imana mutane su himmantu da zuwa ranar juma'a su kimtsa ba tare da sun tafi a karmatsa ba a qatada ya fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana suna sallah sai manzon Allah ya shakku ruwa ta wasu mutane sun rugo suna kokarin su samu raka'a guda bayan an yi sallah sai manzon Allah yake tambaye su ma sha'anku menene yake damun ku nashi ku kuna ta hayaniya bayan an tada sallah qalu ista'jalna ila salah suke cewa ai mun yi gaggawa ne mun rugo domin mu samu sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya hana su yake cewa fala taf'alu kada ku yi idza ataytumus salah manzon Allah yake cewa a duk lokacin da kuka zo sallah famshu wa alaikum bisakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu manzon Allah yake cewa idan kuka zo sallah to ku zo kuna a tsanake abunda aka samu sai ayi wanda ba a samu ba kuma sai a tashi ayi sallah amma ayar da ta zo cewa fas'au ila dhikrillah ba ana nihin da shi ba mutum ya ruga koko mutum ya zo a karmatse a ana so ne mutum idan zai zo sallah ya zo yana a tsanake ya zo cewa zuciyar shi tana amsa cewa abinda zai zo yayi wannan ibada ce wadda take mai girma wadda ya kamata a girmama ta kamar yadda Qatada ya tafi a cewa fas'au ila dhikrillah shine mutum ya zo da zuciyar shi yana menihin cewa zai sabke wata farilla wadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ita amma ba ana nihin mutum ya zo a karmatsa ba koko mutum sai an tada sallah ya rugo wannan kuma fas'au ila dhikrillah shine abunda zaban Ibn Taymiyyah wanda ya tafi a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa dukkanin malamai sun tafi cewa ana nahi da shi cewa mutun yazo bis sakinati wal waqar, mutun yazo yana a tsanake ba tare da yayi sauri ba, ba tare da kuma ya bari lokaci ya kure mushi ba. Haka a ranar juma'a an so ga mutun ya samu yayi wanka kamun lokacin yaje juma'a yayi, saboda hadisin da ya tabbata daga Ibn Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi, hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil, idan mutum idan dayan ku yazo ranar juma'a to yayi kokari kamun yazo yayi wanka. An so ga mai imani yayi wanka ranar sallar juma'a, kuma wanka dai irin wanka wanda ka sani, ba idan an yi da sabulu fa lillahi alhamd, amma dai ana so mutum bayan yayi da sabulu kuma yayi wanka irin wanka na sallar juma'a. Haka kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Sa'id da Allah ta kara tabbata a gare shi, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa najin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa ghuslu yawmul juma'a, rana wankan ranar juma'a, wajibun ala kulli muhtalimin, wajibi ne akan duk mutumin da yake mafalki, duk mutumin da ya balaga to wajibi ne a gare shi idan ya zo a ranar juma'a ya samu yayi wanka kamun ya tafi masallaci. Haka kuma an fitar da hadisi daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haqqun lillahi ala kulli muslimin an yaqtasila fi kulli sab'ati ayyam, haƙƙi ne ga Allah akan duk wani mutum wanda ya amsa kalmar shahada yayi wanka so guda, shine wankan ranar juma'a a lokacin da zai je yayi sallah. Haka al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Aus ibn Aus al-Thaqafi, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa najin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man ghassala, duk mutumin da yayi wanka, waqtasala yawmal jumu'a, yayi wanka ranar juma'a, wa bakkara wabtakara, yayi gawgawa yattai masallaci da wuri, wa masha wa lam yarkab, yattafa masallaci a ƙasa ba tare da ya hawa abun hawa ba, wa dana min al-imam, yazzauna yasawastama'a, yazzamna yasaurari khutuba daga liman, wa lam yalghu, sannan mutumin nan bai yi alfasha ba, bai yi wata magana ba lokacin da liman yake huduba, kana lahu bi kulli khutwatin ajru sana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya wanka ranar juma'a ya samu yayi sauri ya tafi da wuri, wa masha wa lam yarkam, mutumin da ya tafi ba tare da ya hau abun hawan shi ba, ya zamna ya saurari hutuba, kuma bai yi magana ba lokacin da ake hutuba, manzo Allah yake cewa duk idan mutum ya taka to Allah madaukakin sarki za ya rubuta mishi lada ne ta shekara guda, ajru siyamuha wa qiyamuha, kamar mutumin da yayi shekara guda ne yana azumi, haka kamar mutumin da ya shekara guda ne yana tsayuwar dare. To duk mutumin da ya samu yayi wanka yayi kokari ya tafi da wuri, sannan ya tafi yana tare da nutsuwa, kuma bai yi magana ba lokacin da liman yake sallah, to wannan mutumin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai samu lada ta shekara guda, kuma ladar shekara guda kamar mutumin da yayi azumi ne a wannan shekara, kuma kamar mutumin da ya shekara guda ne yana qiyamul layl. Haka kuma al-Imam Tirmizi ya fitar da hadisi daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa duk mutumin da yayi wanka ranar juma'a ghuslul janaba, duk mutumin da yayi wanka irin wanka ranar juma'a, thumma raha, sannan yayi gawgawa, fa ka'annama qarraba badnatan, kamar mutumin da ya yanka raƙumi ne, duk mutumin da yayi wanka a ranar juma'a wanka irin na janaba, sannan ya samu ya tafi da wuri a masallaci, manzon Allah yake cewa ladar da za a bashi kamar mutumin da ya yanka raƙumi ne yayi sadaka da wannan namu. Wa man raha fi sa'ati thaniya, duk mutumin da ya je lokaci na biyu, fa ka'annama qarraba baqara, kamar mutumin da ya sadaka ne da shanuwa. Wa man raha fi sa'ati thalitha, manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya je juma'a a lokaci na uku, fa ka'annama qarraba kabshan aqra, kamar mutumin da ya sadaka ne da rago wanda yake da kafanni. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabshan aqran, saboda shi rago mai kafanni shine ya fi cika, shine ya fi lada idan aka yi sadaka da shi ga wanda ba ya da kafanni, saboda inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah madaukakin sarki yana san abu idan za a yi abu to a yi abu mai kyau wa man raha fi sa'ar rabi'a fa ka'annama qarraba dajaja manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya je ranar juma'a kamar a lokaci na hudu kamar mutumin da ya sadaka ne da kaza wa man raha fi sa'atil khamisa fa ka'annama qarraba bayda manzo Allah yake cewa wanda ya je kuma a lokaci na biyar kamar mutumin da ya ba da sadakan kwai ne fa idha kharaja al imam manzo Allah yake cewa lokacin da liman ya fito hadaratul mala'ikatu yastami'una adh-dhikr sai mala'iku su zo su ma suna kokarin su amfana suna sauraron ambaton Allah madaukakin sarki amma ayo zaka ga cewa rasallar juma'a mun maida ta kamar wasa wani sai an tada sallah ta kwana ya rugo da tafi wani ya samu raka'a guda wani ya ki samu wani lokacin da liman yake hudu ba lokacin zaka ga ƴan agaji suna kokarin su yara sahu lokacin zaka ga ana neman sadaka lokacin zaka ga an ki tsayawa a yi sallar yadda Allah madaukakin sarki ya koyar to idan liman ya fara hudu ba babu wanda aka halitta ma yayi wani motsi in dai ba na larura ba sawa'an dan agaji ne sawa'an masu hidima ne ga masallaci idan aka fara sallah so ake kowa ya zamna hatta mala'iku masu rubuta da wanda ya zo da farko da wanda ya zo har zuwa ƙarshe su ma idan liman ya zo suna aje rubutu ne su zamna su saurari ambaton Allah su zamna su saurari huduba amma a lokacin da za a daidaita sahu sannan za ka ga wani yana shiga tsakanin sahu yana gyarawa babu wanda ya sanya shi duk mutumin da ya yi magana lokacin da liman yake khutuba fa qallaga wannan mutumin yayi yasassan magana koda ko dan uwanka ne yake magana ka ce mushi yayi shiru to wannan ma ba a so kai ba a ranar juma'a amma zaka ga abubuwan koda an yi magana mutane ba su dainawa ɗan agaji suna jin cewa hidima ce suke ma Allah ko shakka babu hidima ce amma kuma ya kamata a koya ma mutane a yi training ɗin ƴan agaji yaya ne ake yi a ranar juma'a duk mutum dan mutum zai iya rasa juma'a shi yana ganin cewa shi yayi kokari amma kuma ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma an so ga mutumin da zai zo ranar juma'a ya sa kaya masu kyau sannan yayi asawaki kuma ya sa turare sannan ana so mutum ya tsarkaka daga dukkanin wani daci saboda hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Abu Sa'id yake cewa ghuslu yawmul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin dukkanin mutumin da yake mafarki to wajibi ne a gare shi a ranar juma'a ya samu yayi wanka wasiwak an so gare shi kuma yayi aswaki wa an yamassa min tibi ahlihi idan mutum yana da turare to an so cewa ya sanya wannan turaren kuma ya sa kaya masu kyau a ranar sallar juma'a amma yau mun doki juma'a kamar wasa wani daga garaji zai je juma'a wani daga shago ya gama lagu da kayan miya ya gama lagu da suka bushe su wane ne sannan zai je a masallaci yana tuda mana kusan shi yana wari ba a hana mutum yayi kasuwa ba duk irin kasuwar da kake amma dai mu sani cewa ranar juma'a rana ce wadda tana da mutunci rana ce wadda ake so mutum yayi kwalliya ya sa kaya masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana kwadaitar da sahabban shi cewa ina mata a ce mutum yana da complete bi saboda su sahabban manzo Allah sun kasance ba su da yawancin kaya kamar mu manzo Allah yake cewa in mutum ya samu dama cikin sahabban shi mutum ya samu complete bi complete guda na rayuwarka ne ta yau da gobe shi kuma complete guda sai a bari sai ranar juma'a Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu Allah cewa idan za a je masallaci a ci kwari a yi kwalliya a sa kayan sallah a sa turare amma yau ka je ka ga masallatan yamma na juma'a yaya muke zuwa juma'a kowa yadda ya ga dama yake zuwa wani daga garage wani daga wurin aikin shi wani ya sabko yana wari amma haka zai je ya kama sahu tare da mutane saboda yana ganin juma'a ce ba wani abu ne ba a dai samu a yi raka'a bi a watsi a to ita ranar juma'a rana ce mai mutunci ana son kowa ya zo kuma kowa ya samu yayi kwalliya kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana hadisi ya tabbata daga Aisha hadisin da Ibn Majah ya fitar da Allah ta kara tabbata a gare shi ya take cewa khatabar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi yawmil jumu'ah take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane khutba ranar juma'a sai yake ganin su da wasu kaya wa'anda ba su da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ma ala ahadikum in wajada sa'a an yattakhidha thawbayn li jum'atihi manzo Allah yake cewa ina mata ga dan uwanku idan ya samu damuwa idan ya samu yalwa idan ya samu dama ya dauki complete bi complete guda a samu a complete guda a samu a yi rayuwa da shi complete guda kuma a sa ranar juma'a sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salah idan aka kira zuwa ga yin sallah anan ana nufin da shi kira na biyu wanda daga shi liman za ya fara huduba shine ake nihi saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kiran sallah biyu ake yi ba kiran sallah guda ne ake yi amma lokacin Uthman ibn Affan da Allah ta kara tabbata a gare shi bayan cewa mutane sun yi yawa mutane da yawa sun shiga musulunci to bayayyuwa a ce ayi kiran sallah guda saboda wani ba zai shi ba sai Uthman ibn Affan ya kara kiran sallah na farko domin kowa ya kimtsa cewa liman ya kusa zuwa amma wannan da Allah yake cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a ana nufin da shi shine ranar juma'a ranar juma'a kiran sallah nabi shine abunda aka so kowa yazo idan an kira wannan ya bar kasuwancin shi yazo domin ya saurari fadarar Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa wadharul bay ku bar kasuwanci an so ga mai imani a lokacin da aka kira sallah ya bar duk wani abu da yake kasuwancin shi na saye da sayarwa ya je masallaci idan haka malamai sun tafi cewa idan dai mutum ya ji kiran sallah na bi lokacin da liman yake huduba to duk kasuwancin da zai wannan kasuwancin yayi haramu kuma wannan kasuwancin da mai sayan da mai sayarwa dukkanin mu mun yi laifi amma wannan kana ganin duk ba mu dauke shi komai ba zaka ga mutum yana da shago a kusan masallaci amma shi ba zai rahe ba sai an tada sallah ne ya huddo tafi kohon masallacin shi ya sallah amma yana ji ana huduba sautin masallaci yana kawo mishi amma yana kokarin cewa dole sai yayi saye da sayarwa to wannan saban Allah ne kuma duk kasuwancin da aka yi a wannan lokacin to an saba ma Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa wadharul bay ku bar kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine yafi alkhairi a gare mu in dai mu mun san falalar ranar juma'a in dai mu mun san ladar da wajibin da Allah madaukakin sarki ya dora mana to ya kamata duk mutumin da aka kira sallah ta bi yayi hakuri ya bar saye da sayarwa yayi kokari ya je ya amsa kiran Allah madaukakin sarki sai ya kasance barin kasuwanci da zuwa ga juma'a da sauraron khutba wannan shine yafi alkhairi a gare mu a duniya kuma shine yafi alkhairi a gare mu a lahira kasuwancin da za ka yi tsakanin lokacin da liman ya fara huduba da lokacin da zai idawa duk abun da Allah madaukakin sarki yayi niyyar baka a wannan satin ba zai hana ka ba sannan kasuwancin da za ka yi lokacin da liman ya fara huduba ba zai saka yi arziki ba komi za ka saidawa a lokacin ba zai saka yi arziki ba to menene yasa ba za mu iya hakura da dan abun da bai taka kara ya karya ba domin mu karba kiran Allah sai Allah yake cewa fa idza qudiyatis salat idan aka yi da sallah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah Allah madaukakin sarki yake cewa idan aka yi da sallah to ku wanzu a doran kasa ku je ku yi ta kasuwancin ku nemi faralar Allah madaukakin sarki anan da Allah yake cewa fantashiru fil ardi dukkanin malamai sun tafi cewa wannan umarni ne na ibaha an so ne ga mai imani bai zama wajibi ba amma dai idan akwai dama Allah ce fantashiru fil ardi bai zamanto wajibi ba dole ya tai kowa ya wanzu a doran kasa ya nemi kasuwanci amma in akwai abun yi kuma an so cewa kowa ya yi kokari ya je wajen kasuwar shi al-imam ibn rajab bin al-hanbali a cikin littafin shi fatuhul bari yake cewa ajma'atul umma ala annahu ala ibahatihi yake cewa malamai sun tafi cewa dukkan wannan fantashiru fil ard an tahi ne akan ibaha yake cewa wa qarjana haddada wiyu ala annahu ala alwujubi ala man yaqdiru ala aliktisab yake cewa amma al-imam ad-dadawi ya tafi cewa dukka ana nufin da shi wajibi ne in dai kana da kasuwa in dai kana da abun yi in dai ka iya saye da sayarwa to wajibi ne ka tafi kai kasuwancin ka bayan an kare sallar juma'a ibn rajab ibn hanbali yake cewa wannan magana ce wadda aka hakaito daga wa'ansu malamai ɗan kadan daga cikin wa'anda suka tai akan mazhabar zahiriyya amma dai fantashiru fil ard ba wajibi bane ba idan akwai abun yi a tafi idan babu abun yi a zamna a jira abun yi ko ko mutun ya je wani abu min fadlillah wabtaghu min fadlillah sai ku nema daga fararar Allah madaukakin sarki a malaman salaf sun hakaito daga wani sahabi wanda ana ce mishi Iraq ibn Malik wannan sahabin a duk lokacin da aka kare sallar juma'a yana yin tsaye a bakin kohon masallaci idan sallar juma'a lokacin da ya salla in sarafa fa waqafa ala babil masjid sai yazo a kofar masallaci sai ya ce Allahumma ajabtu da'awataka wannan sahabin Iraq sai ya ce ya Allah na karba kiranka wa sallaitu faridataka ce ya Allah nayi sallar farilla wadda ka umarce ni wa antashartu kama amartani haka kuma zan je inda yi muka suwanci kamar yadda ka umarce ni farzuquni min fadlika wa anta khairur raziqin wannan sahabin yake cewa ya Allah ka arzuta ni daga falalakka alhali kuma kai ne mafi alkhairin mai arzutawa ashe lokacin da bawa zai yi da sallar juma'a lokaci ne na ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki ya sanya mishi albarka a cikin kasuwancin shi saboda Allah ne yace wabtaghu min fadlillah ku je ku nemi fararar Allah madaukakin sarki to wannan Iraq ibn Malik ya kasance yana addu'a lokacin da aka kare sallar juma'a yana ambaton Allah da cewa Allah ya arzuta shi to wannan dama ce idan an kare sallar juma'a ka daga hannu ka ce ya Allah na hakura da kasuwancin da ka hana lokacin sallar juma'a lokacin da liman yazo zai fara huduba Allah na hakura dan da'a gare ka Allah ka arzuta ni duk mutumin da ya haka Allah madaukakin sarki shi kuma yayi alƙawarin cewa wallahu khairur raziqin Allah madaukakin sarki za ya arzuta shi sai Allah yake cewa fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah anan wasu malamai sun tafi cewa wabtaghu min fadlillah shine mutun ya je zuwa ga ziyara a makabarta koko ziyara ɗan uwa koko idan akwai gawar da za a mata sallah sai ka tsaya a yi mata sallah wasu malaman kuma sun ta yawa da min fadlillah shine kowa idan an kare sallar juma'a ya je ya nemi ilimin addinin musulunci amma dai dukkanin ma'anar tana dauka ne da wanda ya tahi ziyara da wanda ya tsaya aka yi magawa sallah da wanda ya tafi neman ilimi da wanda ya tafi neman kuɗi kowa fararan Allah ce yake nema sai Allah yake cewa wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki yake cewa ku ambaci Allah ku yawaita ambatan Allah da yawa la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki yace ko da ku za ku rabauta wannan yana nuna mana cewa laƙani ne Allah madaukakin sarki yabba duk mutumin da yake kasuwanci idan kana son Allah ya sa maka kasuwarka albarka idan kana so duk abin da ka kasa a saye to Allah cewa wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa kana sai da kayan miya ana bani ka bushe kan cikin zuciyarka kana subhanallah ana bani mai kana alhamdulillah ana bani kan yaji kana wala haula wala quwwata illa billah tela ne kai kana taka tela kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk abinda kake yi ba zai taba hana ka ambatan Allah ba Allah yake cewa wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa tabbas ka za ku samu koda ku za ku rabauta ashe idan ana so a ci riba da yawa to Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda za a yi abin bai kai sai an daura laya ba bai kai sai an baka ƙwarya ba ka kafa bakin shagonka bai kai sai an saka kayan kama wani ƙato ko wani aljani wani abu ba a'a Allah cewa wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ba a ce ka turbude wani abu ba a bakin shago ba a ce ka kawo kaho ka rataye ba a'a Allah cewa ka ambaci Allah da yawa idan kana yawan ambatan Allah to shi kuma Allah yayi alƙawarin za ya sama kayanka albarka za ya sama kasuwancinka albarka a ƙarƙashin wannan mutum ana so ya shagaltar da kanshi da ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah ya shayi masahabban shi wasiya cewa la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada mutum ya bari halishin shi ya bushe daga ambatan Allah madaukakin sarki kullun shi mai imani ana so idan tahiyya yake yana ambaton Allah, idan zamna yake a majalisa yana ambaton Allah, duk abun da ake yi ana so mai imani ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki. Mujahid yake cewa bawa ba za ya taba kasancewa ba cikin masu ambaton Allah da yawa, hatta yadhkurallah qa'iman wa qa'idan wa muttashi'an, yake cewa har sai mutun ya ambaci Allah yana tsaye, har sai mutun ya ambaci Allah yana zamne, har sai mutun ya ambaci Allah yana gincire. To haka ake son mai imani kullun ya kasance yana yawan ambaton Allah madaukakin sarki. Kullun Allah ne a zuciyarka, kullun Allah ne a halshenka. To Allah madaukakin sarki shi kuma yayi alƙawarin cewa la'allakum tuflihuna, koda ku za mu rabauta mu samu riba ta kasuwancin mu samu albarka a cikin kasuwancin mu. Sai Allah yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, a duk lokacin da suka ga wata wani kasuwanci ko ku wani wasa sai su watse zuwa ga wannan wasa ko zuwa ga wannan kasuwancin, wa tarakuka qa'ima, sai su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yana tsaye. Allah yake ce ma manzon Allah ka fada musu cewa qul ma indallahi khairum min al-lahwi wa min at-tijara, abinda ke akwai a wajen Allah na lada, abinda ke akwai a wajen Allah na aljanna, abinda ke akwai a wajen Allah idan an yi abinda ya umarta, to yafi alkhairi daga dukkanin kasuwancin da zami lokacin da ake lokacin da liman yake huduba, sannan yafi dukkanin wasanni da za mu tsaya mu yi, yafi dukkanin lido da za mu tsaya mu yi muna jira sai an tada sallah, yafi dukkanin kasuwancin da za mu yi, yafi dukkanin shayin da za mu tsayawa mu sha muna jiran cewa sai an tada ne mu tashi mu je mu samu raka'a ta farko. Idan ma muka yi wasa wani bi raka'an ta farko ta wuce mu, kuma zaka ga mutum babu abun da yake, wani ba kasuwancin yake yi ba, wani babu wani abun da yake, kawai yana zamna fada ana ta hirar duniya, kawai jira ake dai a tada sallah a je a yi raka'a bi a dawo. Wannan ba shi ne abun da aka so ga musulmi ba. Shi musulmi an so ya kimanta ranar Juma'a, sannan idan an so kuma ya je masallaci kamun liman ya fara huduba, a lokacin nan ne zaka samu ladar Juma'a, zaka samu falalar da Allah madaukakin sarki ya tanada ga wanda ya wannan sallar. Amma a lokacin da ka zo to wani abu kai, ka samu dai sallar azhar ka samu kai, amma kuma ladar da muka zana a cikin hadisin Abu Huraira wannan kuma mutum bai same ta ba. Wannan ayar kuma abinda yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah yana khutba, yana huduba sai ga wasu masu kasuwa, wasu ƴan kasuwa, wani ayari na kasuwa sun zo daga Madina, sun zo suna kokarin, sun zo da kayan su suna kokarin su yi kasuwanci, sai suna buga gangunan su, suna yin shela dan a san cewa sun zo. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi kuma yana tsaye yana khutba, dukkanin sahabban shi sai suka ruga zuwa wajen kasuwanci, sai aka bar mutum 12. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, duk lokacin da suka ga wata kasuwanci ko wani wasa. Anan abinda Allah madaukakin sarki ya ce allahu, saboda su ƴan kasuwa idan suka zo a garin Madina, yadda suke yi suna buga ganguna domin a san cewa sun iso a gari, wanda zai zo ya saye ya saya, to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa aulahwan, koko in suka ga wani abun wasa, in faddu ilaihi wa tarakuka qa'ima, sai su watsi su je wajen wannan kasuwancin ko wajen wasan su, su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yana yin huduba. Wannan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mushi ciwo. Manzon Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi, manzon Allah yake cewa na rantse ga wanda raina yake hannun shi, law tabaya'tum hatta lam yabqa minkum ahadun, manzon Allah yake cewa da a ce dukkanin sahabbai sun watsi suka bar manzon Allah shi kadai yana huduba, manzon Allah yake cewa la sana bikumul wadi nara, manzon Allah yake cewa da garin ya kama da wuta, da Allah madaukakin sarki ya aiko muku wata wuta daga daji ta zo ta tarda ku duk ta hallaka ku saboda kun gudu kun bar ranar Juma'a. Amma a yau zaka ga cewa al'umman mu babu wanda ya damu da sallar Juma'a sai ƴan kadan, zaka ga masallaci yana daukan mutum 1000, amma lokacin da za a fara huduba zaka ga cewa ƴan daruruwa ne zaka tardowa, sai lokacin da aka tada ne sannan masallaci yake cika, har take ake yi a sallamu gayu, kowa ya je a sallame shi, kowa ya dawo kuma babu tsiyar da za a in an dawo kawai zamna ne za a yi a fada a shashayi a yi gulmace gulmace a yi hirar da ba ta ƙara mutum da amfanin komi amma mutum yana ganin bari ya je a sallame shi to wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mutane za su zanki watsewa ba su zuwa sallar juma'a to da Allah ya aiko musu bala'i na wuta kuma wutan nan da ta hallaka su haka duk al'ummar da suke yin takallufi zuwa masallaci ba su ba wannan ranar mahimmanci suna barin wasu ƴan tsiraru ne ke yin abun to Allah madaukakin sarki zai iya sabko da wani bala'i wanda kuma idan ya sabko kowa ne za ya sha wahalar shi ba wanda suka yi takallufi ba sai Allah yake cewa wa idhara aw tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima sai su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yana khutba wannan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa wa tarakuka qa'iman wannan dalili ne mai nuna cewa khutba a ranar juma'a ana yin ta ne a tsaye saboda hadisin da al-Imam Muslim ya fitar daga Jabir dan Samara inda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin khutba guda biyu ne yajlisu bainahuma idan yayi khutba sai ya zamna ya dan huta ya qra'ul qur'ana wa yudhakkiru an-nas sai manzo Allah ya ci gaba da karanta al-qur'ani yana mai yi ma mutane yana mai tuna musu abinda ya shahi al'amarin su na rayuwa sai Allah madaukakin sarki yake cewa kul ma indallah kace abinda ke akwai wajen Allah na lada da abinda Allah ya tanada na aljanna yafi alkhairi khairun min allahu wa min attijara wannan kuma shi yafi alkhairi ga kasuwanci shi yafi alkhairi da hirar da zamu zamnawa mu yi mu je masallaci wannan shi yafi alkhairi duk mutumin da ya bar kasuwancin shi domin ya je ya samu sallah duk mutumin da ya bar hira mai dadi domin ya je ayi sallar juma'a tare da shi to duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah madaukakin sarki zai musanya mushi wannan abun da abun da yafi alkhairi sai Allah yake cewa wallahu khairur raziqin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin mai arzitawa ashe idan arziki kake nema to Allah madaukakin sarki ya nuna mana hanyar da za a samu arziki abu na farko shine a kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki idan arziki kake nema ka raba kanka da shirke-shirke ka raba kanka da saba ma Allah madaukakin sarki abu na biyu kuma idan ana neman arziki ana so Allah ya sa albarka a ciki shine ayi ta ambatan Allah Allah cewa wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa ku ambaci Allah kuna tsaye kuna kwance kuna gicce duk halin da ka samu kanka ka zanki ambatan Allah to wannan yana daga cikin dalilin da yake sa kasuwa ta dore kuma yana daga cikin dalilin da yake sa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki amma ɗan shirke-shirke da binne-binne wannan ba zai taba sa Allah madaukakin sarki ya baka arziki ba kuma wannan ba zai taba sawa ba Allah madaukakin sarki ya hana ma arziki wannan abu ya zaman to ruwan dare a cikin ƴan kasuwa har za ka ji ana ce ma yanzu ita kasuwa sai da tsari ita dukiya dole sai da tsari wai tsarin nan ana nuna ma ka je wajen wani ne ya baka layu koko ka je wajen wani ne ya baka wata doguwa wadda za ta zanki kula ma da shagonka to wannan Allah madaukakin sarki cewa wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa wannan shine za ya sa a samu rabauta a duniya kuma a samu rabauta a lahira duk mutumin da ya allaka kasuwancin shi ko ya allaka neman arzikin shi da wani abu wanda ba shari'a bane ba to sai Allah madaukakin sarki ya barka da wannan abu idan laya ce sai Allah ya barka da layan ya ga wai ita layar ta baka arziki ko ba za ta baka ba idan kaho ne sai Allah ya barka da kahon yaga shi kahon zai baka arziki ko ba zai baka ba in doguwa ce sai Allah madaukakin sarki ya barka da doguwar yaga ita doguwar tana iya ture maka bala'i koko ba za ta iya ture ma bala'i ba zaka ga cewa sai an gama tara dukiya Allah madaukakin sarki ya aiko wuta shago kaga an ce shago ya hi dubu a wuri amma shago guda kadai ya toye wannan Allah ne yake yi ma mutane wa'azin cewa babu mai tsare arziki babu mai tsare dukiya babu mai tsare wani sai Allah madaukakin sarki idan kana so Allah madaukakin sarki ya tsare ka to ka shafa ma wani boka lahiya ka shafa ma dan buri lahiya ka shafa ma masu girka lahiya shi ma inda yana iya tsare kanshi da ya tsare kanshi Allah madaukakin sarki yake cewa wadhkurullaha katiran, ku ambaci Allah ambatu wanda yake mai yawa, la'allakum tuflihun. Allah madaukakin sarki yace tabbas ka za ku rabauta. Ina ganin kuma a nan lokacin me ya kawo abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada, abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Kuma wannan shine darasin mu na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka. Sai mu jira kuma sai bayan sallah, in Allah madaukakin sarki ya kai mu, za mu gayi lokacin da za mu dawo karatu insha Allah. Abinda muka karanta daidai, Allah ya tada mu da mu da ku a cikin lada. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.